sauraro sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 17 wanda take zamanta a nan unguwar Miller Road karkashin mai shara'a Zuwaira Yusuf
inda gwamnatin jiha ta gurfanar da wata mata ne suna Fatima Dahiru Hotoro wanda ake zarginta da laifin hallaka abokiyar zamanta kwesin zargin yayi bayani akan yadda aka zargi cewa Fatima ta yi amfani da adda ta fassari abokiyar zamanta a kai a tsakiyar kanta wato a can gidansu dake unguwar Hotoro sai dai a yayin da aka karanta mata wannan kwesin zargi Fatima ta musanta wannan zargi ake mata mai gabatar da kara barista Lami da sauran dinki ya gaya wa kotu cewa suna da shaidu an kuma saka ranar 5 ga watan gobe domin a saurari waɗannan shaidu a daidai wannan lokaci Fatima tana cikin akwatin nuna gaban alkali kuma da zarar ta fito insha Allah zan sake dawowa domin zantawa da ita kai tsaye Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar Miller Road